Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta dauki tsauraran matakan tsaro a yankin karamar hukumar Akwanga bayan wani rikici da ya yi sanadin rasa rayukan mutane 16 a ƙarshen makon jiya. Lamarin ya auku ne a wani ƙauye mai suna Woman da ke kusa da Andaha a karamar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa, yayin da al'umar Mada ke wani biki. A cewar wani ganau da ya buƙaci saka ya sunansa, mutane 16 ne 'yan bindigan suka harbe har lahira.
Da misalin karfe 10, Fulani suka bincika wannan ƙauyen suka kashe mutane 16. Mutane sai suka samu labari daga cikin gari da suka shigo aka biyo su, Fulani sai suka gudu. Da aka same Arzon kenan a garin Akwanga, sunan shi Alhaji Adamu Ibrahim, sai ce ba shi da tsane akan wannan abu. To sai matasan garin suka tattaro suka je fadan sarkin Mada, wato cin Mada kenan, Samson Gamu yare, sai ce musu to ba a doka-doka a hannu, su bari za a yi magana da makaman tsaro su dauki mataki a bincika sanadin wannan abun da kuma su wa suka aikata wannan abun. Amma dai su dai suna cewa zazzaton Fulani ne. Kwanakin baya wani ɗan Fulani ya ɗauki yarinya ya kai ta hotel, ya yi amfani da ta har ta mutu. Amma dai matakan tsaro suna nan a garin Akwanga yanzu. Akwai squad na sojoji daga kefi wanda aka kawo su kusan motoci 4. Akwai mobile police duk suna su mai da hankali a ga abun bai sake faruwa ba.
A bangare guda kuwa, shugaban kungiyar Miyetti Allah ta jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce hukumomi su gudanar da bincike kan waɗanda suka aikata kisan a kuma hukunta su.
Zai na ba gaskiya ake sai da wannan abu da daddare ne ya faru. Fulani mu ma an da yake su sun zo wurin bikin. Da aka ce waɗansu ‘yan bindiga daji sun zo su shiga sai ta harbe mutane har an kashe mutum wurin 16. To a gaskiya abu mu ya ba mu mamaki kwarai da gaske. Asalin gaskiya ba Fulani ba. Waɗansu ne ‘yan ta'adda kawai wanda suka zo suka aikata wannan abu. Sun su jawo wani asanci tsakaninmu da waɗannan al'umma. Don mu da al'umman Madodi muna zaman lafiya tsakaninmu. Wancan watan ne aka samu ɗan wani hayaniya wanda an kashe Bafulatani ɗaya da wani ‘yar Madadiya. To an zauna mun tattauna da shi sarakunan gargajiya na Madadin da local government chairman wannan problem ɗin a riga an solve. Gaskiya abun bakin ciki ne, mu bakin mun fitar da shi. Muna so jami'an tsaro su tabbatar cewa sun binciko waɗannan mutane an zuwa hukunta su.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari ya ce tuni gwamnati ta amince da tura jami'an tsaro a yankin.
Jami'an tsaro suna guran kuma ana magana da duk wanda suke da hannu a cikin wannan hukuma. A ga cewa an sami zaman lafiya kamar yadda ya kamata. Shi ne girma gwamna ma ya riga ya bada wannan umarnin, a riga an bisa security a wannan area ɗin. Saboda kana sake samun barkewa na wannan tashin hankali. Abin da mu muke kira da al'ummarmu shi ne sun daɗe shekaru aru-aru ana zaman lafiya, to bai kamata kuma a ce idan wani abu ya taso a mutane su ɗauki doka a kan hannunsu ba. Ana kashe-kashen juna ba shi da wani amfani, sannan yana ciyar da ƙasa baya. Kuma wanda suke haddasa irin wannan tashin hankali dole ne za a hukunta su.
Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura, domin kuwa na kira lambar kakakin 'yan sandan jihar ta Nasarawa amma bai ɗauki wayata ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.